بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غايو إن شاء الله زموي مغانا أبسان ونن وطا وطا محرم فرالان وطا محرم شيني ونن وطا سابون شكراني سابر الله سبحانه وتعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غاشي منا نان أتكين ونن وطا وطا شهر الله الحرام وطا محرم شيني نفركو أتكين ونن شكرا سبودا شكرا ينا دا وطا قوم شابيو شيني منزون الله سبحانه وتعالى يجي إن عدة شهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم يوا كنان شكرا ينا دواتا نقوم شابيو ينا فارا دواتا محرم ينا قما دواتا ذي الحجة يوا تو وإن واتا ني أكوي واتا ني واندسونا دفالا لا سسي أتكنسو saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya taimaka bayan shi da aiki kadan kuma lada da yawa a cikin wannan ayyuka wanda Allah ya sa mutane su samu wannan falala shine wannan rana wanda ana samu a cikin wannan wata shine shahrullahi ko yawmi ashura ranal ashura ranal goma a cikin watan muharram saboda goma shine al'ashiru kenan goma al'arabce goma shine ashara kenan al'ashiru kenan shine kwanaki goma a cikin ranar goma a cikin watan muharram shine ashura to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ana san sai mishi Yathriba to amma lokacin da manzon sallam ya zo aka sa sunan shi Madinatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon sallam ya zo kuma ya tarda Yahudawa suna nan Yahud ka san Yahudawa Yahud bani Quraiza Yahud bani Qainaqa Yahud bani Nadir suna duk suna nan a cikin Madina to wanda yazo bai kore su ba suna nan suna rayuwar su kuma manzon sallam da sahabbansa suna nan su ma suna rayuwar su to amma yazo ya tarda wa'innan Yahudawa suna azmin ranar Ashura ya tambaye su yace to me yasa kuna azmin wannan rana yace wannan rana shine ranar wanda Allah ya kubutar Musa da mutanen shi a cikin hannun Fir'auna kuma Allah ya garaka Fir'auna to yace to masha Allah yace nahnu fa nahnu ahqqu bi aw aula bi Musa minkum kuma fasamahu Rasulullahi sallam wa amara bi siyamihi wannan hadisi cikin Bukhari da Muslim duka sun rawaita wannan hadisi to shi wannan yana nuna alama annabawa alaqarsu tsakanin su ya huce saboda duk wata annabawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nahnu al-anbiya ikhwatun li'allat dinuna wahidun wa shara'i'una mukhtalif yace mu annabawa diyan kishiyoyi ne baban mu daya kuma uwayen mu kowa wanshi daban lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala qala likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa aka sa kowane annabi ya an kawo mishi shari'a su amma asalin addini da tauhidillah azza wa jalla wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun kenan duk wani annabi kawai yazo da wannan risala kenan babu abun bauta sai Allah shi kadai babu wanda ya cancanta a masa bauta sai Allah shi kadai kenan shine saboda wannan annabawa dukka su suna ƴan uwan juna saboda haka yace nahnu aula bi Musa minkum fasama wa amara bi siyami shi yayi azumi kuma hallau ya umurci sauran mutane su yi azumi amma nan malamai suka cewa lokaci kafin a faralta azumin ramadana amma lokaci wanda azumin ramadana ya zo to shikenan zaka ya koma sunna kenan ba dole bane ba amma wajibi ne azumin siyam ramadan to shi wannan kuma yana da babban falala azumin watan azumin ranar ashura saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka cewa babu wata wanda ko ranar wanda manzon Allah sallam yana kididdiga saboda ya san wannan rana yayi azumin shi kamal ranar ashura saboda haka Abdullah ibn Abbas yana cewa ma ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam yawm yawm faddalahu ala ghayrihi illa hadha al-yawm yawm ashura wa hadha ash-shahr ya'ni shahr ramadan kenan yana kokari ya san wannan wata rana ce saboda yayi kokari yayi azumin shi kenan ranar ashura da watan azumi watan ramadana kenan saboda haka yana nuna kenan ranar ashura yana da muhimmanci kurai saboda haka kal mutun yayi kuskure ya bar wannan wata ya huce shi yawa to shi ranar ashura ko azumin ranar ashura yana da haloyi wanda mutun ya kamata yayi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal na farko yayi azumi sawm yawm ashura kuma hallau wanda ya zo a Madina ya yi azumin shi kuma hallau ya ce yana in ya yi rayuwar shi shekara mai zauwa zai yi azumi na tara kuma hallau ya katamta ya kamata mutum ya yi azumi yawman qablahu aw yawman ba'dahu kenan rana daya kafin wannan rana kuma rana ko rana daya bayan wannan saboda haka malamai suka cewa kenan halat saumi yawmi ashura na farko mutun yayi azumin ranar ashura na biyu yayi azumin ranar tasu'a kenan rana guda kafin ranar ashura kuma ga ranar ashura ko ranar ashura da ranar wanda yana bayan ranar ashura ko gaban ranar ashura kenan ranar 11 a cikin watan muharram ko kuma hallau a ce a jera duka gaba daya ranar 9 ranar 10 ranar 11 yawa kenan shine wa'annan kwanake mutum in yayi azumin shi kawai yana da lada insha Allah amma wanda manzon sallam yayi shine yayi azumin ranar ashura kuma yace in akwai rai da lahiya za a yi ranar tasu'a kenan ranar 9 na cikin watan kenan shine wanda yawan malamai suke gani shine wannan mai kyau saboda tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudi zai yi kenan kuma shi ba zai zaba sai dai abu mai da yahi kowane wannan a cikin su kenan yanzu mutum yin yana azumi to ga ranar tasu'a ran latinai ral ashura shine ral talata saboda haka mutum yayi kokari yayi azumin kuma hallau babu ba laihi mutum yana iya yayi ranar ashura saboda wannan rana Allah zai kankarta maka zunubin shekara guda na'am amma suka cewa wannan zunubi wanda na kankarta musu kananan zunubai ne ba manyan zunubai ba ba kaba'ir zunuba ne ba in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum kenan ba manyan zunubai bane ba a kananan zunubai shi manyan zunubai sai dole sa tauba kuma hallau mutumin ya koma wajen ubangiji tukun wannan kuma in hakkin mutane ne kuma hallau kuma ya da musu hakkin su na'am to shi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace in ina da rai da lahiya za yi azumin 9 shekara mai zauwa zai azumin 9 da 10 saboda yace nan akwai mukhalafatul yahud Yahudawa dole kenan kal atahi ai abu ya koma daidai kamar wanda suke a addinin su. Na'am, saboda kal atahi a nuna kenan wannan babu bambanci tsakanin wannan addini da addinin Yahudawa, saboda haka manzon Allah sallam yana so wa khalifu al-yahuda wa al-nasara, kenan dole za a yi mukhalafa, yawwa, saboda addinin mu yana daban. To shine mukhalafatuhu, kenan ayi ranar tasu'a da ranar ashura, ayi azmin kwana biyu, su ya tarda suna azmin kwana guda shine goma na cikin watan Muharram. Yawwa, to kuma wannan falala wanda mutum yake samu a cikin wannan ibada, cikin wannan azumi, akwai abubuwa wanda mutane suke yi a cikin wannan wata, ko wasu suka cewa sai mutum yayi wanka da kyau, sai kuma hallau ya sa alkoholi, kuma hallau ya sa wannan turaren wuta, kuma ya akawo abin shi ayi wannan. Duk wa'innan abubuwa bai zo ba a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda duk wata ibada ya kamata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa zakara Allah katira, ya kamata mutum ya koma wajen sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kamata ya diba menene sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ibada, ba kawai kana tahiya ba, kana so kawai shikenan kai wata ibada, in ka gani wannan abu yana da kyau shikenan kai, a'a, wannan a cikin rayuwarka da duniya kana yi, amma a cikin ibada ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ratta shi kiyama manzon Allah sallam shine zai shaidan mu ibadan mu. Na'am, fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, hal manzon Allah sallam yayi hawaye, saboda yaya zai shaida abubuwa wanda shi bai gaya mu ba ayi wannan abubuwa, kenan bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu abu wanda bai gaya mu ba, kenan saboda haka shi yake gani mutane da yawa sun sake hanya, kuma ratta shi kiyama in ya sun zo shi ba zai shaida musu ba wannan abu, shine ya gaya musu haka. Saboda haka mutum yayi kokari ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ba aibi bane ba, bal fakhr ne, kenan mutum yayi fakhri alfahari da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunnan manzon sallam duk wani muslimi nashi ne, ba akwai wane su wane, a'a, wannan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kowa ne, duk muslimi nashi ne, ya kamata kai kana alfahari kabi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma hallau zaka gani, kuma hallau su ɗan Shi'a kuma suka zo wannan rana, ranar Ashura, suna bige-bige kawunan su, kuma yanke kawunan su da takwabai da wanene da abubuwa, dai suna nan suna bada kansu azaba. Yawwa, alhali kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna shi wannan rana shine ranar wanda Allah ya ma mutum ya ma ubangijin shi ibada, babban ibada, azumi ba karamin ibada bane ba, saboda ko ba cikin wannan lokaci bane ba, mutumin wanda ya yi azumi rana guda tsakanin shi da Allah ba saboda wani abu bane ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba'adallahu bainahu wa bainan nari 70 kharifan, kenan Allah zai nisanta tsakaninka da wuta shekara 70. Wannan ba karamar falala bane ba, ballantane kai wannan azumi abu lokaci ko ranar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kuma shi ya bayyana wannan rana Allah zai gafarta maka zunubin shekara guda. Wallahi mutum ya kamata ya yi kokari, kuma Allah subhanahu wataala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa zakara Allah katira, kenan wa'innan abubuwa wanda suna yi su Yahudawa, su ɗan Shi'a, dukka wa'innan abubuwa bai cancanta ba, ya kamata mutum ya koma wajen ubangijin shi, kuma abu wanda a shara'ance shine azumin wannan rana, yayi azumi cikin wannan rana, kuma yayi abubuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudi. Saboda haka wannan rana, ranar Ashura, rana ne wanda ya kamata kowa yayi kokari, kuma kowa saboda wannan rana in ta huce babu zancen watakila shekara mai zuwa bakkana. Saboda haka mutum yayi kokari, yayi kokari ya gama wannan. Haza wa sallallahu wa sallama baraka ala abdika wa nabika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa